da yake jawabi a wajen taron ranar kawar da talauci a Accra, Mr. Pierre Lapote, Daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana, Liberia da Sierra Leone, yace hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata ya nakasa karfin sayan kayayyaki, yayin da kudaden shiga suka yi karanci, da kuma tabarbarewar tattalin arziki da kasar ke fuskanta a halin yanzu, su ne suka jefa wasu ‘yan Ghana da dama cikin talauci. Masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani ya ce baya ga waɗannan dalilai ma, mafi ƙarancin albashi da gwamnati ta gindaya ma'aikata ya ƙara sanya al'ummar Ghana cikin talauci.
Sai idan ma mun waiwaya, gwamnatin ƙasar Ghana ta ajiye kuɗi da yake bai kamata a biya ma'aikacin ƙasar Ghana kasa da wannan ba, shine kuɗi CD 14. To idan ko mutum zai yi aiki ya biya shi na rana ɗaya CD 14, ma'ana wannan CD 14 bai kamata ya doki duka ya ci abinci ba, ya kamata ya ajiye wasu don biyan wasu buƙatu nan. To ma'ana akwai mutane da yake sun dara wannan bincike ma da Bankin Duniya ta yi, da yake suna fama da talauci.
Wasu ‘yan kasuwa a Ghana sun jaddada ikirarin da Bankin Duniya ta yi.
Ji sunana Muhammadu Mustafa, gaskiya akwai talauci cikin garin nan kwarai. Muka lura da irin mutane da suke zuwa wurin mu, wallahi kana sanin gaskiya akwai talauci cikin gari, domin muna yawanci wurin shagunan ma wanda yake wani sana'a ɗaya muke yi. Za ka ga mutumin da ka san shi jiya ana iya mutane yau shi ke kama a bashi, to tabbas akwai talauci.
Sunana Muhammad Abdulnasir, an fi sani na da Babawo. Gaskiya dai talauci ya yi yawa garin, saboda mutum na ya fito ma tun da safe, kowa aiki guda ma bai yi ba, dinki nake yi, kayayyaki aiki yau, kamin sabo ya zo ma kashi kuɗin ya kare, sai ya zai ma mutum ya spend 25 cedis.
Sunana ne Fauziya, gaskiya garin ya yi karshe. In ka sha bu yau gari ya waye, ka kai an kara ba kuɗi talauci, ba sai kaya, kake ka ci abinci a dai, ka kai ta ci Ghana, ka ki saba, kayan da yara su ke da shi su duka.
A cewar Mr. Pierre Lapote, samun aikin yi ga jama'a ita ce hanya mafi inganci da za ta rage raɗaɗin talauci da rashin daidaito a ƙasar, domin haka tilas ne masu tsara manufofi su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da kare marasa galihu da zuba jari a inda zai samar da ingantattun aikin yi, yadda za a samu bunƙasar amfani ga kowa. Baya ga waɗannan matakai da Mr. Lapote ya bayyana na rage raɗaɗin talauci ga ƙasa, sai dai Hamza Tijjani ya ce cimma muradin rage talauci da Ghana zuwa shekarar 2030 zai yi wuya, sai idan ƙasar ta yi gyara a wasu ɓangarori.
Tukan ku ayi a magance kudirin da yake Ghana ta ajiye nan shekara 2030 to ya mata wahalan gaske, saboda Ghana tana fama da wasu matsaloli manya-manya. Na farko akwai yawan karin farashin kaya, musamman ma karin farashin kayan abinci, sannan kuma ga yawan faduwar darajar CD ga fadan Russia da Ukraine, saboda mafi yawanci Ghana tana dogaro kan wayannan kasashe ne dan neman kayan hatsi da saura. Sai dai shawaran da zamu ba Ghana, ya kamata Ghana ta maida hankali bangare na harkar noma, ita ce da take taimaka ma lamari na tattalin arziki. Ya kamata Ghana ta waiwaya ta koma ina ne aka samu matsala harkar noma ya gurbace, ya kamata gwamnati ta yi kokarin magance wannan.
Alƙalin ma na nuna cewa kusan mutane miliyan 700 a duniya suna rayuwa cikin matsanancin talauci, yayin da suke rayuwa akan ƙasa da dalar Amurka 2.15 a kowace rana, kuma sama da rabin su na rayuwa ne a yankin kudu da hamadar Sahara. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.